Magadashin gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Olusegun Olubi ne ya bayyana hakan a ranar Talata bayan taron kwamitin kula da manufofin kuɗi na bankin wato MPC da ya gudana a birnin tarayya Abuja yana mai cewa
The committee's concentration focused on the persistent rise
in the hankali ne kan yanayin hauhawar farashin kayayyaki da kuma illar da zai iya ci gaba da jawo a fannin tsadar kayayyakin masarufi da gaggawa a samun kuɗaɗen shiga na cikin gida a takaice Olusegun ya ce kwamitin manufofin kuɗi ya yanke shawarar ƙara kuɗin ruwa da maki 25 tare da amincewar mambobin sa mafi rinjaye don samun ci gaban darajar manufofin kuɗin Najeriya wanda a takaice kuɗin ruwan ya tashi daga kaso 18.5 zuwa kaso 18.75 cikin 100 ɗaya daga cikin mambobin kwamitin manufofin kuɗi na bankin CBN Farfesa Aliyu Rafin Daɗi Sanusi ya yi ƙarin bayani akan ababen da kwamitin MPC ya cimma a yayin taron su na wannan karo
kamar yanda muka saba shine bayan wata bibbi mukan taru mu duba yanda abubuwa na tattalin arziki na duniya da na cikin ƙasar nan suka wakana cikin wata biyu da suka wuce da kuma nan gaba abin da za su faru sai mu duba mu ga me ya kamata a yi misali akan hauhawan farashi shine abin da muke duba na harko sai kuma farashin da ke faruwa a cikin kasuwar shinku sai kuma batun hada-hadar yau da kullun ta output wannan meeting din da muka yi mun duba mun ga cewa akwai abubuwan da sabuwar gwamnati ta yi kamar cire tallafin man fetur da kuma hada kasuwar shinku ta gwamnati da wadda ba ta gwamnati ba duk za ta iya shafar hauhawar farashi to sai muka duba a hannu na farko za ki ga zai daga farashin kayan masarufi idan kuma wannan abin ya faru shi ma zai iya shafar tattalin arziki na kasar baki daya to sai muka ga menene ya kamata mu yi abin da muka lura cewa to in muka kyale hauhawar farashin nan ta ci gaba za mu kasa cimma bukatunmu a banki kana abin tattalin arzikin ma zai guje to shine muka ce to sai a ƙara farashin kuɗin ruwa mun ƙara shi a maki 25 cikin 1 fatan da muke yi shine zai hana hauhawar farashi dake faruwa so gwamnati yana iyaka abin da yake yi domin hauhawar farashi sauka
a wani bangare kuma babban jami'i a bankin CBN yayi bayani akan yadda suke sanya ido akan masu sana'ar POS da kuma batun wa'adin dina amfani da tsoffin takardun kuɗi a ƙasar
sunana Haruna Mustafa jami'i mai kula da harkan banki kuna a babban bankin Najeriya yadda shi mukaddashin gwamna yayi bayani muna da tsare-tsare da yawa a kullum mukan sa ido a yanda su ƴan agent din da suke tafiyar da harkan su akwai ainihin wato mutanen da suke sa ido ga su wayannan agent din su agent din ba da su muke hurda ba ainihin waɗanda suka nada su ana kira su super agents idan muka ga cewa sun kauce ka'ida akwai horo da muke masu kuma akwai jami'o'in mu da suke sa ido kullum a yanda suke tafiyar kuna su yadda shi magaddashin gwamna ya bayani duk wanda ke da wani korafi a zo babban banki muna da sashi da ake kira consumer protection masu sa ido a irin wannan korafe-korafen da mutane suke da shi su kawo wayannan korafen in Allah ya sa za a duba kuma za a ɗau mataki a kansu so yadda shi magaddashin gwamna ya bayani su sababbin kuɗaɗen da suna shigowa a hankali muna janye su tsofaffin kuma in Allah da kafin a kai wannan wa'adin za a ga cewa sababbin kuɗaɗen yake zirga-zirga amma wannan karan ba za mu zo a yi ta hayaniya a kai ba hankali a hankali za a janye tsofaffin sannan sababbin za su shigo in Allah ya so yadda
matakin da taron kwamitin MPC ya cimma a wannan karo dai shine na farko tun bayan kafa sabon gwamnati da shugaba Bola Tinubu ke jagoranta kazalika matakin kwamitin na wannan karo shine na farko a cikin kimanin shekaru 10 ba tare da gwamnan bankin CBN Godwin Emefiele wanda shugaba Tinubu ya dakatar a ranar 9 ga watan Yuni shekaran nan da muke ciki Ima Abdulrauf Muri Amurka daga Abuja Najeriya.